sau da yawa gwamnatin Najeriya ke cewa tana iya kokarinta wajen magance matsalar rashin tsaro. Kuma wasu lokuta akan samu rahotanni na ko dai an fafata tsakanin jami'an tsaro da ƴan ta'adda ko kuma an kame ƴan ta'addar. Amma dai lamarin har yanzu ya ki karewa. A jihar Sokoto dake arewa maso yammacin kasar, jami'an tsaro sun jima suna kama ƴan bindiga, inda ko a wannan mako jami'an tsaron ƴan kasa na Civil Defense sun kama masu garkuwa da mutane mutum hudu a cewar komandan rundunar Muhammad Sale Dada.
Sun je sun saci Alhaji Ummi da Hafsatu Dandare da Aminu Ummi da Alhaji Ustazu ran 22 ga watan Afrilu na wannan shekara, wanda suka karbi naira miliyan 5. Sannan kuma sun sake satan wani Alhaji Umma kuma a 16 ga watan 3 na 2021. A wannan lokacin sun karbi naira 900 a hannunsu. Wannan sace-sacen da aka yi ya faru ne a Dabage a karkashin Dangashuni local government.
Mutanen da aka kama sun aminta da laifin da ake tuhumar su a kai.
Sunana Bello Abdullahi, abinda ana zargina da ke nafi ne kuma nayi ne dama gaskiya aikata wanga, don yanzu ko da iri haka na ya kama sai dai a kashe ni.
Bello Abubakar, to abinda ake zargina da shi na riga na rungume kaddara, haka Allah kawo min.
To ko me yasa ana kama masu aikata ta'addanci kuma su aminta da laifin su, amma kuma matsalar ta ki karewa? Tambayar kenan da newa komandan rundunar ta Civil Defense a Sokoto Muhammad Sale Dada.
To abin da ke kawo ka gaskiya, muna binciken da muka gudanar dai jahilci yana gaba-gaba da talauci suna daga cikin manya-manyan bala'o'in da suke sa faruwan waɗannan abubuwa. Sauƙin matsalar nan magana ta gaskiya ba abu ne wanda wai za a tashi waye irin wannan asymmetric warfare a ce tashi ɗaya an ga bayansa ba, kuma dole sai an haɗa ƙarfi da ƙarfe. Ba wai kar a sa wa gwamnatin laifi a ɗora ma gwamnati ta ita kaɗai ce za ta kawo ƙarshen ta'addanci, bai yiwuwa ne, duniya ba inda aka yi haka. Dole sai su kansu al'umma su ma sun taimaka ma jami'an tsaro.
Sai dai ra'ayin masana lamuran tsaro ya sha bamban da na jami'an tsaron, domin a cewar shugaban sashen nazarin aikata laifuka da tsaro na jami'ar Yusuf Maita Masule da ke garin Kano, Detective Awal Baladir Mi'iya, muddin gwamnati ba ta ɗauka shawarwarin da masana ke bayarwa, yana da wuya a iya kawo ƙarshen wannan matsalar.
Saboda abin nan ka kula, za ka gani kullum masu laifin karuwa suke yi. Dalili ku da suke karuwa shi ne saboda yadda ake rekrutin ɗinsu, kullum sake sababbi ake samu ana sawa. In kullum za a kama su kullum sai sun yi rekrutin ɗin wanda aka fi kama. Rashin tsarin dazuzzukan nan ba zai taɓa haifar da dami ido ba, saboda ake fatan laifin da ake aikata a daji ake aikata su. Ya kamata a sake samu wannan Center for Intelligent Research a yi research a tabbatar da menene zai faru nan da wata uku wata shida, don a yi maganin abin wato proactive measures kafin matsalar ta zo.
Har wayo wasu jama'a na ganin cewa rashin hukunta waɗanda ake kamawa da laifukan bainar jama'a na daga cikin abubuwan da ke sa matsalar ta ƙi ƙarewa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.